Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan shine darasi na hudu a cikin jerin darasan wannan littafi As-Salsabilu Shafi, marmaro mai warkarwa ko mai gamsarwa ko kuma kosarwa. Babu alqabil huruf, zamu tashi ne akan alqabul huruf, laqabban harufa. Su waɗannan harufan an kula da inda suke fitowa, inda suke fitowa ne. An fitar da inda suke fitowa sai aka lakaba musu waɗannan sunayen waɗannan guraren, ko kuma ya zanto an kula da waɗannan sifofi nan sai aka lakabanta musu waɗannan sifofin. Amma dai galibi an fi lakaba musu. Okay, na'am. An bi lakaba, an fi kula ne da mafitan nasu. Malam ya cigaba da cewa baiti na 65, alqabuhunna ashratun jaliyya fa'aruful jawfi ismuha jawfiyya. Alqabuhunna, alqab na waɗannan harufa din ashratun guda goma ne, jaliyya bayyanannu. Fa'aruful jawfi ismuha jawfiyya, harfin da suke fitowa daga jawf ana ce musu alqaruful jawfiyya. Kun ga wata da tifa na lugha, kun ga kalmar ashara idan da ta'un shine din galibi daurewa ake yi, idan kuma babu ta'un to shine din da fataha cikin zo. Inni ra'aitu ahada ashara kaukaba bidunita, ga shine din na mutaharrika. To sai wace ce kuma ka san mai ta'un mutaharrika, mai ta'un tilka tilka asharatun kamila, kaga nan shine din mutaharrika ce. To wannan aglab ana daure shine din, to kaga kenan akwai wanda ba, akwai wani ra'ayi daban ko. Yawwa, in an yi fataha ma shikenan, amma dai wannan bai munasaba da ma'ana fasara, kawai wannan abun nan yana da musulmi munasaba ne ko da lugha. To Allah ya saka da alheri, mafi yawanci ne. Wa ahruful halqi ismuha halqiyya, harfan halq sunan su halqiyya. Wal kafu wal kafu huma lahawiyya, su kafun da kafun ana ce musu allahawiyya ne ko harfan lahawiyya, wannan da suke fitowa daga wajen tantanin muqallato. Wal jimu wa shinu wa ya shajjariya, jimun da shinun da ya shajjariya, jimun din tana da dauri shajjariya, suna fitowa daga tsakiyan abin nan lisan. Wal lamu wan nunu wara zulikiya, lamun da nunun da ra'un zulikiya, suna fitowa daga tsinin kan halce, asallatul lisan tsinin halce. Wata'u wadalu wata nata'iyya, wa ahrufu safiru kul asliya, harafin ta'un da dalun da ta'un su ne kace musu nata'iyya ko kuma nita'iyya. Wa ahrufu safiri, harafin safir kuma kul asliya kace su ne asliya. Wadha'u wadhalu wa thalathuyya, harafin za'un da thalun zalun da fa'un su ne kace musu da thuyya. Na'am, nata'iyya ko nita'iyya, amma da kasrin nunin yafi nita'iyya. Insha Allah waɗannan labio dental kenan ko. Wa harufi shifahi kul shafawiya, harfan da suke fitowa daga shafatan labba biyu ko tsakankanin labba guda biyu ana ce musu shafawiya. Amma hawaiyatu ya sadiki fahaya huruful jawfi bitahqiqi, amma hawaiya kaga ko wanda kici musu hawaiya ya sadiki ya kai abokina haji mana mu ne faɗa laban ba ma yana ce muna abokan mu motivation. Fahaya huruful jawfi ana ce musu huruful jawfi bitahqiqi, kamar yadda binciken malamai ya tabbatar da haka. Faslun fi mafhumul makhraj, wannan kuma fasalin ya bude mana shine cikin abiyal guda biyu, mana bayani akan shin wai in aka ce makhraj menene hakikanin ma'anar sa. Malam sai ya ci gaba da cewa baiti na 71, ilam bi anna al harfa sautun wa sautun i'tamad ala maqati' alaham fil fami had wal makhraj lam annahu fil urfi ma'nahu mawdi'u khuruj al harfi thumma al huruf indahum qismani asliyatun far'iyyatun fathani. Hada zuwa dai karke ko. To kafin mu ci gaba, bar mu dan fitar da wani abu dan kadan insha Allah. Idan muka dubi mabitan harufa. Idan muka dauki misali ja 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 ja, ai kaga wannan kai tsaye mun san yana fita ne da wani iyaka, iya wani guri iyakantacce ko, so shine makan muhaddad. Aljim huna takhruju min makan muhaddad, mun bincin wannan ko, to ya zama makharaj muhaqqaq kenan, ya zama makharaj muhaqqaq. Yanzu idan ka dauki alifun da wawun da ya'un, misali idan kace ya, zaka ji iska na fita ko hawaiya ko, ya to suna fitowa daga jof din, amma jof din wani guri, kaga za a ce maka gefen dama ne ko hagu ko makamcin wannan ba, to wannan ya zama makharaj muqaddar kamar yadda muka bayani. Me yasa ka ce mishi muqaddar? Li'anna hadhihi al-ahruf takhruju min makan ghairi muhaddad, ghair muhaddad, mun bincin wannan ko, saboda haka tsakankanin tahdid ne da mene, ta abin nan tahdid wa ghairuhu. Idza kana al-makhraj muhaddadan fal-makhraj muhaqqaq, wa idza kana al-makhraj ghaira muhaddadin fa huwa falla saka dalhin. Allah ya kara fahimtar da mu. To shine malam zai kaddara mana bayani anan, yace ilam ka sani bi annal harfa, kaga idan aka ce harf ma'anan al harfu istilahan sautu ne itamad ala makati'a, wani sauti ne da aka da ya samantu ta hanyar dogara itamad, wanda yake aka dogarantu, mana sauti ne da ya fito ta hanyar dogara ala makati'a. Makati'a jam'i ne na makta, wani yanki haka, wani particular portion na gaba. Laha haddun fil fami, wanda yake da iyaka a cikin baki. Yanzu idan ka ce ta ta ta, kaga da ka kan halji ne ko, kaga wannan gurin guri ne iyakantacce, shine muhaddad. To wannan ta ta sautin da aka ji shine ma'anan alharf anan, mun bincin wannan ko, shine ma'anan alharf anan. A ko da yake ai harafin ma yana samuntuwa ne ta hanyar mene, ta hanyar sauti. Wal makhraju ilan annahu fil urfi, shi ko makharaj bisa ga ta'arifi na malamai, definition na malamai, ma'anahu mawdhi'u khuruj al harfi, shine ma'anarsa shine gurin fitan harfi. Thumma hurufi indahum kismani, sannan harfa a wajen malaman tajwidi guda biyu ne, asliyatun far'iyyatun, akwai huruf asliya akwai kuma huruf far'iyya. Fa thani, kaga wannan na biyu wanne kenan, huruf far'iyya khamsatu harufin, harfa ne guda biyar, bila mahala, ba tare da shamakancewa ba, ma'ana babu wani abin da ya shamakance ya hana haka. Ina suke? Hamzun musahalun, akwai hamza wacce aka yi tasilinta kaman fadin Allah madaukin sarki, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu. Idan muka dauki kira'ar, ina jin hamza ne ko da shuba ne ko da suwani ne, sukan ce a'a jamiyun, a'a jamiyun, a'a da alhamza guda biyu bi tahqiqi, mun bincin wannan ko. To shi ko Imam Hafs yana tashili, tashili shine a sauƙaƙe harafin alhamza. Kafin nan dai babu wani harafi da yake daukan siffar tashili sai alhamza kawai, duk cikin hurufin ja'iyya na farko kenan. Tashilin shine a sauƙaƙa shi ta wajen furuci, maimakon ayi ai tahqiqin sa, to sai a sauƙaƙa shi wajen furuci, sai ya zama furuci da shi bainahu bainal alifi, idan alhamza na da fataha. Kamar misalin a jamiyun, a ha ha ha, a jamiyun, a jamiyun, domin nan alif anan ya fito bainal hamza wal alif, a jamiyun, a jamiyun, wannan ita ce alhamza musahala. Me yasa ka ce mishi far'i? Li'annahu kharaja min makharijain, min makharijain, na farko dai gashi kam alhamza ne asalin ko kaga mutun alhamza daban sannan kuma ga mini ga alif bainal alifi wal hamza wa kilahuma min makhrijin khasin bihima ko ne na fita da kamar fitan sa ne to saboda harafin alhamza yazo tsakankanin harfa biyu alhamza da alifun yayin da aka yi tasilin sa so dan haka suna ce mishi harf far'i wanda yake darasa wato yana darasa alifun mumala sannan kuma sai alifun wacce aka yi imalar ta wannan ba fa sai lalle a ajamiyin ba ko da aiza ne aiza a'unabbi'ukum a'unabbi'ukum su ma duk sun shiga ciki sannan sai alifun mumala ko fadin Allah madaukin sarki wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha afwan haka ne ko yanzu idan ka dauki wata riwaya mujra ba galihun ba to wata kira kuma sai suka imalanta kamar hafsu afwan fata hane ko fata ce min tikiri shi kuma dama fata ko majere majaraha majara sannan wata riwaya kuma majere to ga su malan warshi kuma ka gani mujaraha ra takalili to ga alifin din nan wannan shine point of view din mu muhalli shahid alifin din zaka ji shi da sautin alif majara sannan kuma a wata riwaya zaka ji shi da sautin menene ya'un kaga yazo tawassata bainal harfaini bainal alifi wal ya to ya zama far'i wasadu wal ya'u al mushammatan sai kuma sad harafin sad da kuma ya'un wanda ake musu ishmami kaman kira'an kisa'i abin nan khalaf ko ihdinaz zirata azzi zi kun ga dake abin sai ka dauka gaban malamai ba za ka ce ihdinaz zirata ba zirata da zayin khalis a sai dai ihdinaz zirata azzi inda makaho zai saurare ka zai ji kaman kana fadan zayin ne mai kauri da kurma ne zai kalli bakin ka zai ga kaman kana kokarin fadan sad ne mun bancon ko to ana ma sad ishmam kaman dai yinda ke ina ji mun karanta risalatu hamza ko to Allah ka samu dace da kuma ya'un a kira'an kisa'i a kalmar duk fi'ili madhi na kalmar thulathi mabni lil majhul kaman qila shi imam al-kisa'i yana yin ishmami to wajen ishmamin nan an samu riwayoyi biyu akwai malaman da suka ce kaga qila ishmamin shine qila wa qila lil ladhina taqaw ma za ansala rabbukum wa hula bainahum hula juz'u dhammi muqaddamun wasu kuma malamai suka ce a juz'ul kasr muqaddamun ne sannan sai ka kawo dhamma da gaba a gani kaman na'am aga qila sai qiyula amma wannan gaskiya ba shine raji ba qila guida huila juz'u dhammi muqaddamun to Allah ka sa mu dace to sadun takan zo tsakankanin sadun da zayin ya'un kuma takan zo tsakankanin ga harka murakkaba ga dhamma ga kasra wa alifu tafkhim sai kuma alifu wanda ake kawar rashi a sunan Allah kul bayani haka ne ko ka faɗi wannan bayani nawa ana ku sal bayani ko to kaga wannan ma shine zai fi dauka gaskiya zai fi dacewa da gurin sal bayani ka tambayi wannan bayani nawa da nake yi Allah ka sa mu dace to muna da idan muka sa ta kashi biyar yanzu ya kamata a ce mun da kashi biyu kai da saura fa na'am kace to babul mithlaini wa akhawatihima na'am faddal
da ce alama kafiya ala ya nuna cewa roba ya kasance ce fami ne ba fami ba
baiti na nawa ne
amma ko
Okay, na karanta da shadda? Na'am?
Sai shadda.
Ah, ba shadda mimun din. Fam, fami. Alama qati'a laha fil fami. Ah, to ah, no ba shadda gaskiya. Wannan shine mai kyau insha Allah ta'ala. Alfamu. Alfama alfami babu shadda. Jazakumullahu khaira. Allah ka samu dace. Na'am. Babu mithlaini wa akhawatihima. Ko wa akhawatihima. Idan harfa guda biyu ya zanto sunan su ɗaya ne, mafitan su ɗaya ne, sai ka ce musu mutamathlaini. Kun gane? Domin mafitan shike ayyanatar da cewa suna da sifa ɗaya, tunda mafitan su ɗaya ne bitahdid, kuma sunan su ɗaya ne. Kenan kamar lamun da lamun. Kai, amma bari za mu dan yi wani fada analysis yanzu insha Allah ta'ala. Bari mu yi sauri kawai mu je. In iltaqal harfani khattan qustima arba'a qasamin wa kullun ulima. In iltaqal harfani idan harfa biyu suka hadu da juna khattan wajen rubutu qustima sai a kasa su arba'a qasamin zuwa kashi hudu wa kullun ulima kowanne kuma an san shi. Fa in tawafaqa kilal harfaini idan harfa guda biyu suka yi muwafaqa wasfan wajen siffa wa makharajin da mafita ya kun mithlaini sai zanto ana ce musu mutamathlaini kaman ba'un ba'un kaman lamun lamun kaman mimun mimun ya allamu ma ya allamu kaga mimun ko ma to kaga sun zama mithlaini ko kace mutamathlaini ina jin da ya fita ko to Allah ya kare su sare mana wa mutaqaribaini indakum urif haka ne wa in tawafaqa kilal harfaini idan harfin guda biyu dukan suka dace la sifatan wa in tawafaqa kilal harfaini haka ne lokaci mini kilal harfaini ko a menene ne yace naku jami'al makharaj ko to wannan ma zai fi fasaha gaskiya eh na to wannan nabiyin nan ma kilal harfaini ne anan eh gaskiya wannan akwai ambiguity anan yace wa in tawafaqa kilal harfaini la sifatan fa mutajanisan alija kaga zai zama ya hadi da wancan kenan sai dai zanto naku ne zamu yi aiki da shi wa in tawafaqa jami'an makharajan Allah saka da alheri to gaskiya wannan yafi fita wannan akwai ambiguity gaskiya wa in tawafaqa jami'al harfain wa in tawafaqa jami'an makharajan idan harfa guda biyu ya zanto asalin su ɗaya ne sun ittifaki wajen mafita mafitan su ɗaya ne la sifatan amma ba da sifan su faja mutajanisaini to sun zo mutajanisaini kenan saboda haka mutamathilani huwa mattafaka fi harfani makharajan wa sifatan an gama da wannan ko kuma sauran mutaqaribaini ko huwa mattafaka fihi alharfani makharajan la sifatan a wannan tarifi na farko kenan mun gane wannan ko wa mutaqaribaini indakum urif afwan wa in tawafaqa kilal harfaini idan harfan jami'an jami'an makharajan idan harfan suka yi ittifaki wajen mafita la sifatan banda sifa faja mutajanisaini yazo mutajanisaini kenan to kun ga kenan sai mu ce ta'rifu mutajanisaini huwa an yattafika alharfani makharajan duna sifa ya fita madalla wa mutaqaribaini indakum urif in qaruba almakhraju wal wasf ikhtalaf wa mutaqaribaini indakum urif sannan wa urifa mutaqaribaini indakum a wajen malamai sun cewa da zaran harfa guda biyu in aka ce mutaqaribaini sananne ne a wajen malamai cewa in qaruba almakhraj idan mafita ya kusanci ba ɗaya bane kun san kun ga akwai wajen mutajanisaini akwai ittifaqul makharaj ko a mutajanisaini da mutamathilaini akwai ittifaqul makharaj to amma wajen mutaqaribaini akwai ikhtilaful makharaj taqarub ne ko za a sama kusanci wal wasfu talab ai waqt talab wasfu sifa kuma ya saba domin akwai wajen mutakaribai ne akwai tarifi guda biyu da suka fitar da su amma wannan dai shine mafi inganci insha Allah wa mutaba'idaini in taba'ada idan kuma mafita harfa suka yi nisa fi makharijin wajen mafita wal wasfu da sifa lam yatahida ba su ittifaqi ba ana ce mishi mutaba'idaini kaman ba'un da kafun ba ka ai kaga sun yi nisa wa kullu wahidin min al-arba'ati wa kullu wahidin min al-arba'ati munqasimun hatman ila thalatha kowanne daga cikin waɗannan guda hudun ya kasu ne zuwa kashi uku in sakana al-awwalu kun sagiru idan harafin farko ya zo da dauri kace mai sagiru aw hurrika al-harfani kul kabiru idan kuma harfin biyu suka zo da wasu sila kace kabir aw sakana al-thani fasammi mutlaqa idan na biyu kuma ya zo da dauri ba na farko ba kace mishi mutlaq fa hadhihi 12 qisman huqqiqa waɗannan kashi kenan guda 12 da aka tabbatar da su a gurguje kaga yanzu idan ka ce wa ya allamu ma ai kaga nan sun dukan sun zo da wasali ko wannan sai a ce mishi kabir mutamathilani to ba mai yin wannan min tariki shatibiya sai imamu susi sannan kuma lahum masala mimun anan sakina ce a didda za a idigami cikin ta biyu wannan sai zama sagir ko kaman kuma mamnun ta farko ce ta zo da haka ta biyu kuma ta zo da sukun ko wannan sai zama to me yasa ake ce mishi mutlak لانه لم يحدد بانه كبير او صغير معنى saboda shi ba specifying din sa da cewa sagir ne ko ko kuma nam kabir ba shi yasa zama mutlak nam
can kabir
kasir okay kasir na sa to shukran yadul katibu amya ko domin yadu muannas ne Allah ka samu dace wa alaikum salam tilla na'am sosai kwa li'annahu lam yuhaddad bi annahu haqiqi aw mu'aw ma shaba zalika mutlaq shine wanda ba ba specifying din sa ba ba iyakance shi da wata sifa ba kai an kawo sunan ne kai zai kai shine mutlaq wanne a mutaba'idaini shi ana kawo shi ne ya zanto min babil ilmi kai a sami ilmi a kansa domin ba a dabbaka wani hukunci akan sai zahari kawai insha Allah to za mu tsaya ne nan ko to Allah ya samu nahi a sa'a da izinin Allah za mu tsaya nan abinda Allah ba mu iko mu kai daidai Allah shi ba mu ladan wanda ne kuskure kuma Allah ya famta da mu kuskure ne ba mu ikon gyara so muna nan dai muna dai ƙara tunatar da yanwa wanda dai Allah ya sa ji kuskure to sai a mana tambihi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وركوا مجي كيف